mataki da gwamnatin Ahmed Bola Tinubu ta dauka na cire tallafin man fetur abu ne da ya jace ku ce a shiyoyi daban-daban na kasar musamman ma a tsakanin manoma da a yanzu haka suke samun tarjiya wajen kai kayan amfanin gona garuruwa daban-daban saboda karin kudin man fetur a tsirar arewa kungiyoyin manoma da dama sun haɗa kansu wuri guda a ƙarƙashin wata hamshakiyar manomiya wacce take zaune a California kasar Amurka Amina Temitope Ajayi domin su kai kukan su ga gwamnatin tarayya saboda a kawo sabbin dabarun noma a kasar
Nigeria they have something as their advantage arable land human capital and they are very smart
anan Temitope ce take cewa Nigeria kasa ce da Allah ya yi wa albarka saboda tana da kasa mai kyau za a nome komi kuma yayi kyau sosai ga kuma mutane masu hazaka
I was going to build a cattle ranch ahead of the tide has changed now. Nobody's talking oil again. We're talking agriculture now.
Temitope ta ce ta zo ne domin a taimaka wajen kafa wata cibiya da za ta kawo wa mata da matasa dabarun noma na zamani kuma tuni ta samu manyan manoma na kasar Amurka sun nuna sha'awar su wajen sayan kayan amfanin gona da ake nomewa a Najeriya irin su dawa waken soya da sauransu saboda haka an riga an samarwa kayan amfanin gonan kasuwa shugaban manoma dawa Muhammad Babayo Maina ya yi tsokaci cewa
mun ji dai mai saboda mai an yi mana alƙawari da an ci wannan tallafi da sa shi harkar noma ne saka noma kwan da kowa da kowa sababi ce so ina ga ya zo akan gawa
shi ma Hassan Abubakar manomi ne ya ce akwai abin dubawa a harkar noma idan babu mai
wanda ka ce mai yayi sada to tabbas zai taba harkan gona to amma kuma in ya kasance abin an yi shi cikin hikima ta ganin cewa kudaden da aka kashewa ta wajen bada wannan subsidy za a sake juya kudin a saka a fannin gona kamar yadda ake fada to inda ya tabbata ka to ina ganin zai taimaka ganin cewa rage wa manoma wahala wajen samun yadda za su yi aikin gonansu
shi kuwa Alhaji Abubakar dan Malikin Kebbi ya yaba ne da matakin kafa cibiyar horar da dabarun noma inda yake cewa
noman zamani ba shi ake Najeriya ba har yanzu noma ne wanda shi za ka dauki injin za ka dauki hawaya da sauran abubuwa ka je to ga matsalar taki ga matsalar mai ga matsalar kayan noma tsakani da Allah noma zai raganta kwarai da gaske saboda kosan da lita tana 2000 din ma na 200 din ma wallahi talaka da ya ba su da hali
manoma da makarhanta sun yi ittifaki cewa idan an aiwatar da cire tallafin mai yadda ya kamata yana iya zama muhimmiyar gadon gwamnatin Tinubu wanda zai bambanta shi da gwamnatocin baya Madina Dauda Mudir Amurka daga Abuja Nigeria